Ministan albarkatun ruwa na Najeriya, Engineer Suleiman Hussein Adamu, ya shaida min cewa duba da matsalar tafkin Chadi, dole sai duniya ta taro don duba yadda za a tunkari wannan batu gadan-gadan.
Ko shekarun jiya mana dawo daga tauni taro a birnin Paris a game da wannan aikin, inda muna so a yi babban muhawara inda za mu tattauna, za mu kawo ƙwararru. Lallai a yi maganar jawuwa zuwa tafkin Chadin nan. Za mu tara duniya a yi magana. To duniya ta zo gaba ɗaya, muna son duniya su haɗa a tallafa mana haɗin gwiwa sai inda za a yi aikin nan.
Dan masanin fika, Alhaji Baba Ba'aba, na zaman tsohon babban sakataren hukumar raya kogin Kwara mai ƙasashen Afirka takwas da ke da alaƙa da tafkin Chadin.
Lokacin da tafkin Chadin yake tafkin Chadi, wato ba wai kawai wuri ne wanda za a je a yi noma ko a yi su ne ba. Wato kaman ɗaya daga cikin tourist attraction. To kuma abin takeici shine Najeriya ita kadai ba ta gyara shi ba. Yanzu kokarin da wannan gwamnati take kokari ta yi shine ta samu amincewan duniya gaba daya. To dama akwai saduwa da ake yi wanda ake kiran shi World Water Conference. To a ciki ne ake duba duk wasu abubuwan da suka shafi ruwa, matsaloli da ake samu wajen share na ruwa inda ya shafi kasashe da dama. Yanzu kaga kamar nan tafki Chadi ya shafi kasashe bakwai ne, ba wai Najeriya, Chad, Cameroon ne kawai ba, har Algeria. To ba kasa daya za ta iya maganin sa sai an sa, wato an samu amincewa da taimakon kasashen duniya. To da wallahi hanyar da za a yi samu shine wannan World Water Conference na. Kuma akwai abu daya wanda ya kamata a sani lokacin da shi shugaban kasa na yanzu shine gwamna a lokacin da tafkin yake tafkin ya sha zuwa.
Kazalika ministan ruwan Najeriya yace akwai kuma ƙarin wani shiri na musamman don wadata birnin Maiduguri da ruwa.
Akwai shiri na jawo ruwa daga kogin Gada zuwa Alau. To daga nan za a jawo ruwa, akwai dam da za a gina, kuma za a yi kokarin a jawo ruwa zuwa Alau dam wanda shike ba Maiduguri ruwa. So za mu kashi na farko wanda za a jawo ruwa zuwa Maiduguri zuwa Alau dam.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Maiduguri, Najeriya.